majalisar dattijan Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai duba tare kuma da gudanar da bincike akan hada-hadar kuɗi na Bitcoin da zaka ke ci gaba da karbuwa tsakanin 'yan Najeriya, matakin da kuma majalisar ta ce yana da hatsari musamman ma dai bayan da babban bankin Najeriya ta fito ta nisanta kanta da hada-hadan kuɗaɗe ta hanyar Bitcoin. To ko menene shi wannan tsari ko hada-hadar kuɗi ta Bitcoin? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Dauda Muhammad Kwantogura, wani masanin tattalin arziki na Jami'ar Bayero.
Shi Bitcoin ana kuma kiran shi cryptocurrency, wato wani irin kuɗi ne wanda ba irin wanda aka saba da shi ba ake ganin shi, wato ba kamar irin takarda ba ne. Shi yawanci ana hada-hadan shi ne a ta duniyar gizo, ko kuma ana amfani da wasu bayanai na sirri kamar wasu lambobi ake yi da shi. An kirkiro shi ne a 2009, kuma wanda ya yi kirkiro shi ba a san ainihin sunan shi ba, amma ya saka sunan sa ana kiran shi a Satoshi Nakamoto. To irin wannan kuɗi din dai ana kasuwar shi, ana hada-hadan shi, amma matsalan shi ba wani wanda za ka ce yana tsakiya, wato misali dillali. Kaga kamar in aka ce a naira ne ka sai hannun jari, kaga akwai babban banki na Najeriya wanda idan wanda kuka hulɗa da shi zai biya ka, kaga zai yi ratso ta banki, daga banki ka cire ya zo bankin ka. To shi na wannan irin kuɗi babu wannan abin da ake kira kamar dillali, ko mutumin da ke tsakiya, ko na ma ana yin shi ne a boye cikin sirri da wasu lambobi. To abin tsoro shi ne nan, duk lokacin da ka batar da wannan lambobin naka, ko kuma kuka wani wannan abin ya zo ya aka kasa shawo kan shi, to babu wata gwamnati ko wani wanda zai taimaka ka gano kuɗinka.
To ko 'yan Najeriya sun san wannan harka ta hada-hadar kuɗi ta hanyar Bitcoin? Tambayar kenan da na yi wa Muhammad Usman Bala, wani matashi da ya ce ya san da harkar, sai dai kuma bai taɓa shiga ko saka kuɗinsa a ciki ba.
Bitcoin da sani ana siye da sayarwa da shi a internet, sannan a kasuwanci, sannan dubious people suna sana'ar shi sosai.
To mutane mugaye mutane kenan?
Mugaye mutane suna sana'a da shi sosai, suna dewa online da shi.
To kai ka taɓa yin shi?
A'a, ban taɓa yin shi ba, amma nakan ji labarin wasu suna shiga su faɗi, akan suna faɗi suna wayo kuɗi na, wayo dukiya na ci.
To ko me yasa gwamnatoci da dama a ƙasashen duniya ke taka tsantsan tare da gargaɗin al'ummarsu da su guji shiga wannan harkar? Ga dai Dr. Dauda Muhammad Kwantogura.
Yawanci gaskiya gwamnatoci na ƙasashe na duniya ba su amince da irin wannan kuɗi ba, kuma suna ma 'yan ƙasarsu gargaɗi a kaurace ma irin wannan kuɗi, duk da cewa kuɗin jarin da yake bayarwa, wato misali ribar da ake samu na wannan hada-hadan wannan kuɗin da ake kira Bitcoin yana da yawa. To amma ana jin tsoron durin da ya tashi rushewa, kuma to idan mutum ya asara kuma babu wani hanya da wannan kuɗin zai dawo, saboda haka gani baya cikin tsare-tsare da aka sani na tattalin arziki ko kuma hidimomi na hada-hadan kuɗi wanda suke bayyanannu. Saboda ya kamata a ce duk hidiman da za a yi na cinikayya ko kuɗi ya zama bayyananne ne, naira ne, dala ne, ko pound duka, ko ne ya zama da bayyananne, duk wannan ba bayyananne ba ne.
Tuni dai majalisar ta umarci gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele da shugaban hukumar inshoran bankuna da sauran kafofi na kuɗi da su wayar da kan al'ummar Najeriya game da hatsarin da ke tattare da amfani ko hada-hada da kuɗaɗe ta hanyar Bitcoin. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.